kashe zai zo min ya duniya kada ki guje min shine samun lafiya
iwacin taniyar karshe zai zo min na duniya kada ki guje min shine samun lafiya
Allah ni ya bani babbar kyauta ci ya bani kyakkyawar iya da ta fita sauran sun yi muni Tita ma ba ta san ta bani soyayya na ba ta kona ta dadin ta bani
Zabina, Zabina, Zabina.